Otawase roko kezi mala
Prince Production Prince Production
Ban ganki ba amma na saba da ke Ban san ki ba amma rayuwa sai da ke Ban farga ba ko zan shiga lambarake Dai idanu na nan ne za su yi gamo da ke Ashe so da farko baya bi darbin cike garin bincike sai karshe na abin da zuci yake kauna
zuci yake kauna abin da zuci yake kauna zuci yake kauna abin da zuci yake kauna
akace mun ke ce zaki sakani na huce inda na ganki Na shaida na dace inda ma soyayya za ta tsaya sashinta ni dai soyayya lalle tai min wauta dan ta hana ni nayi natsuwa ina ta bidar kauna dama zaki fahimce ni kice to kalbina ki gane yarda nake jinki har a cikin raina
Zuciye ki kauna
This Prince